Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci gwamnonin da ke ƙarƙashin jami'ar APC da su ƙara ƙaimi wajen marawa gwamnatin tarayya baya a yakin da take na kaudacin hanci da rashawa. Shugaban kasar ya bayyana haka ne a taron haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin da ke ƙarƙashin APC da aka gudanar a nan Jos. Taron mai taken ƙarfafa aiwatar da hidimar al'umma shine karo na uku inda mahalarta taron suka hada da ministoci, gwamnonin APC, shugabannin sassan gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi suka hallara don tattauna hanyoyin da za su inganta rayuwar al'umma da suka zaɓe su ta hanyar tsaro, kiwon lafiya, ilimi, yin gaskiya wajen sarrafa dukiyar al'umma da dai sauransu. Shugaban kasar wanda sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha ya wakilce shi ya jaddada kiransa na ƙara azama wajen yakar cin hanci da rashawa.
We must all work together towards building a socially cohesive society in which the resources of the country work for all.
Yace dole ne mu yi aiki tare wajen gina al'umma ta yadda za a yi amfani da albarkatun ƙasa don moriyar kowa. Yace za mu ci gaba da amfani da kuɗin jama'a ta yadda ba wani sashe na ƙasar da za a bari a baya ko wasu al'umma su fuskanci matsaloli saboda an yi watsi da su.
You are all quite aware that insecurity has remained a big challenge for us.
Shugaban kasar ya ce, dukanmu muna da sanin cewa matsalar tsaro har yanzu ya kasance babban matsala gare mu, don haka muke kokarin kauda wannan matsala. Ya ce tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu shine haƙƙin gwamnati na farko, amma dole ne su ma al'umma su haɗa hannu wajen samar da tsaro. Shugaban kasar ya kuma ce za su ci gaba da tabbatar da cewa tattalin arzikin Najeriya ya ci gaba da haɓaka. Shugaban majalisar gwamnonin APC kuma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya yaba ne da goyon bayan da gwamnatin tarayya ke basu, wanda ya ce ya taimaka wajen daidaituwar tattalin arzikin jihohi, wanda ya sa waɗansu gwamnoni suka iya biyan bashin albashi da suka gada da fansho da gratuity.
In the last one year, the federal government spent over 53 billion naira supporting states affected by flood.
Yace a shekara guda da ta gabata gwamnatin tarayya ta kashe fiye da naira biliyan 23 wajen tallafawa yankunan da suka samu ambaliya ciki har da jihar Plateau, da kuma wasu naira biliyan 8 da ta tallafawa jihohin da matsalolin tsaro suka shafa. Bagudu wanda ya koka da gibi da ke tsakanin kuɗin shiga ta haraji da kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasar da ma yawan al'umma ya yi kiransu haɗa kai don inganta tattalin arzikin Najeriya da zai daidaita da yawan ƙaruwar al'umma a ƙasar. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda shine shugaban gwamnonin jihohin arewacin Najeriya yace taron ya kasance da muhimmanci wa jihar Plateau saboda tun can jihar ta tsara shirin ci gaba na shekara biyar wacce alƙibla ce ta cimma burin next level da ta bada fifiko a ɓangaren ilimi, kiwon lafiya, noma, ayyukan ma'adinai da yawon shakatawa da suke da yaƙinin zai sauya tattalin arzikin jihar.
This may also lead us to taking another look at the local government system to make it more effective.
Yace kamata yayi mu sake duba tsarin ƙananan hukumomi don inganta shi. Dole mu yi aiki tare da kuma yin da'a wajen sarrafa albarkatu da kuɗaɗen da ake keɓewa wancan sashe na gwamnati. Shugaban jami'ar APC shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Alhaji Suleiman Wambai yayi tsokaci game da taron.
Wannan taro akwai maganan tattalin arzikin ƙasa, akwai maganan ilimi, akwai maganan kiwon lafiya, waɗannan su ne muradu wanda suke kawo ƙarshen talauci. Abinda muka dogara shi ne za mu yi ƙoƙarinmu fiye da irin ƙoƙari da wasu gwamnatocin jiya ko shekaran jiya sun yi, kuma a gaskiya ana yi.
Shugaban jami'ar APC shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya kenan Alhaji Suleiman Wambai. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.